Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma masu sauraro za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai tashar mu ta View Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za ya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci na yau Talata 17 ga watan Disambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan ɗakin watsa labarai daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu. Amma kamun in gaya muku abubuwan da muke dauke da su, Kalmasi fara mana da kanin labarai mana.
To Yusuf, kwamitin tsara ka'idojin Majalisar Wakilan Amurka zai yi wani zama yau dinnan Talata don ya tsara ka'idar yuwar tsige shugaba Donald Trump. Wata kotu a kasar Pakistan ta yanke ma tsohon shugaban kasa Pervez Musharraf hukuncin kisa. Sannan wasu har-haren bama-bamai biyu da aka kai Afghanistan a yau dinnan Talata sun yi sanadin mutuwar farar hula 10 ciki har da yara.
To kanin labaran kenan, muna dauke da cikakkun labarai. Wanda idan kuma muka shiga taskar rahotannin mu, muna dauke da rahoto akan yaki da fatauci da cin zarafin mata da kuma safarar jarirai da gwamnatin jihar Borno ta dauki azama.
Mun samu irin wannan cases din guda 208, wanda akwai cases na fyaɗe, akwai na cinikin jarirai, akwai cases na en secret cult.
Su kuma hukumomi a jamhuriyar Niger na ƙara jan hankalin jama'a akan ɗaukar labaran da ba su da tushe balle asali.
Abun da ya abku a Mali na buɗe ya abku a nan. Kun san da akwai waɗanda ke so su cicci da ƙasashenmu, su maida musu wasu sabi iyaka.
To daga bisani muna ɗauke da kuma shirin noma tushen arziki wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An shirya cewa kwamitin tsara ka'idojin Majalisar Wakilan Amurka zai yi wani zama a yau dinnan Talata don ya tsara ka'idar da cikakkiyar Majalisar Wakilan za ta bi muddin ta amince da takardun hujjojin buƙatar tsige shugaba Donald Trump. Ana ganin wannan tsarin zai share fage ne ga abinda akasari ke ganin ƙuri'a ce da za a kada kusan bisa ga abinda kowace jam'iyya ta faraja'a a kai a gobe Laraba, ta yadda 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye ke amincewa da tsige Trump, a yinda kuma 'yan jam'iyyar su Trump ta Republican marasa rinjaye ke adawa da hakan. Yayin da ake dada dosar lokacin da za a kada ƙuri'a kan batun a Majalisar Wakilan, Trump ya ja daga da 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar waɗanda ke zarginsa da aikata abin da suka kira laifuka da dama a matakin tarayya ta wajen amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ka'ida ba. Wannan tsigewar da aka kago hujjojin yinta ita ce yaudara mafi girma a tarihin siyasar Amurka, abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter. Yau Talata, wata kotu ta musamman a Pakistan ta samu tsohon shugaban kasar Pakistan na mulkin soji da farar hula Pervez Musharraf da manyan laifukan cin amanar ƙasa, sannan ta yanke masa hukuncin kisa. Wannan ne karan farko da aka taɓa yin shari'a tare da yanke hukunci ma wani shugaban mulkin soji mai kama karya a Pakistan. Musharraf, wanda yanzu haka yake kasar wato yake Dubai jinya, ya fara zama shugaban ƙasa ne ta wajen shirye juyin mulkin soji a shekara ta 1999. Da farko ɓangaren shari'a da na majalisa sun taimaka masa wajen yin rufa-rufa. Kafa dokar ta ɓaci da ya yi a shekara ta 2007 ne ya kai ga waɗannan zarge-zargen da ake masa a halin yanzu. An yi ta jan ƙafa kan wannan shari'ar tun daga shekara ta 2014. lokacin da aka samu sharaf da laifi. A shekara ta 2016 an amince masa ya fita zuwa kasar waje neman magani. Bisa dalilan da mutane da dama ke ganin matsin lamba ce daga rundunar sojin kasar mai matukar tasiri. To karfa Sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu hare-haren bama-bamai biyu da aka kai Afghanistan yau Talata sun yi sanadin mutuwar farar hula 10 ciki har da yara. Sannan wasu mutane kuma 18 sun samu raunuka. Wannan tashin hankalin na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon rahoton Majalisar Dinkin Duniya ke cewa kuma bisa ga mizani mai tsanani irin na ƙasa irin ta Afghanistan shekara ta 2019 ta yi jinajina musamman ma ga yara. Sannan rahoton ya bayyana cewa ƙasar ce wuri mafi kasadar mutuwa a duk fagagen dagar da ke duniyar nan. Jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce wani bom da aka dana a gefen hanya da safiyar yau dinnan Talata ya yi kaca-kaca da wata motar farar hula a lardin Khos da ke daura da kan iyakar da ke kudu maso gabashin ƙasar. Ya halaka farar hula aƙalla 10. Gwamnan lardin Hilam Faidal ya ce mata 3 da yara 2 na daga cikin waɗanda aka kashe a wannan harin da aka kai a gundumar Al-Shar. A halin da ake ciki kuma sakataren tsaron Amurka Mark Esper je Litini ya ce shi fa bai bayar da wani umarni ba na rage yawan sojojin Amurka a Afghanistan. To amma zai karkatar da wasu sojojin Amurka zuwa wasu ayyuka ciki har da waɗanda za su mai da hankali wajen taka ma China burki a yankin India da Pacific. Da yake magana da 'yan jarida yayin da yake dawowa daga Luxembourg inda ya yada wani zango. Esper ya ce zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, to amma fa shugaba Trump ne zai yanke shawara ta ƙarshe. Tun da farko a jiya Litini, rundunar sojin Amurka ta gaya muryar Amurka cewa babu wani umarnin da aka bata na rage yawan sojojinta a Afghanistan, kuma ta dukufa sosai wajen haɗa kai da sojojin Afghanistan don tabbatar da tsaron ƙasar. To sai dai wasu jami'an gwamnatin Afghanistan sun tabbatar ma muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban sojojinta daga ƙasar. Suna masu jaddada cewa hakan ya biyo bayan wata yarjejeniyar bai ɗaya da ƙasashen biyu suka cimma.
Sai da ka almasi da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Colombia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanninmu. Gwamnatin jihar Borno tare da haɗin gwiwar hukumar hana fasakori da fasakorin bil'adama ta NAPTIP sun gabatar da wani kwamiti don kawo ƙarshen miyagun ɗabi'u da bakin haure kan yi ko kuma 'yan cikin jihar kan yi a cikin jihar don safarar jarirai zuwa wasu yankuna. Haruna Dauda Biyu ya hada muna wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da safarar bil'adama da ake kira NAPTIP sun kafa wani kwamiti da zai dinga sa ido kan yadda ake safarar bil'adama da cinikin jarirai da cin zarafin mata da dai wasu laifuffuka da suka shafi bil'adama. Wannan kwamiti dai da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya kafa mai mutum 42 sun hada da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyar lauyoyi da dai wasu ƙungiyoyin da dama da za su yi aiki wuri guda don daƙile matsalar safarar bil'adama a wannan jiha. Wannan ya ce ba su safarar bil'adama tsohon yayi ne wanda kuma ya ce ba za su laminci irin wannan tsohuwar ɗabi'a ba.
As you know, the state borders the Republic of Niger, Cameroon and Chad.
Ishe kamar yadda kuka sani, jihar Borno na iyaka ne da kasashen Afirka uku wadda suka hada da Nijar da Kamaru da kuma Chadi. Don haka dole ne ku sa ido kan kurarowar jama'a ba bisa ka'ida ba da ma shigowa da kananan makamai. Kasancewar kan yadda iyakokin suka kasance a buɗe yana baiwa masu safaran bil'adama damar gudanar da mummunan ayyukansu, kuma dole ne mu daƙile su don kawo ƙarshen wannan mummunan aƙida, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Sai dai Darakta Janar na hukumar da safara bil adama dami oku tace dole ne su fadakar sosai don al'umma su bayyanci matsalar safara bil adama musamman ma a sansanonin yan gurin hijira.
With a view to eradicating reported cases of rape, sex for money, as well as other negative vices.
Da muka kauda irin rahotannin da muke samu na fyaɗe da amfani da mata don a ba su kuɗi da dai wasu munanan ɗabi'u da ba za mu so jin su ba, don le bi kokarin kaula su. Barista Kakashau Lawun da ya yi mimba ne a cikin wannan kwamiti wanda kuma ya kasance kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma Attorney General ɗin jihar Borno.
Idan aka kama za mu yi bincike kamar yadda ya kamata, kuma mu gurfanar da su a gaban kotunan da ya kamata domin a yi musu hukunci kamar yadda dokan ƙasa ya tsara. Daga abin da ya kama daga shekara 2017 zuwa yau mun samu irin wannan cases din guda 208, wanda akwai cases na fyaɗe, akwai na cinikin jarirai, akwai cases na en secret cult wato matsafa kenan, da kuma har da ma yan luwadi. To a cikin 208 da muka samu an hukunta guda 152 yanzu suna gidan yari daidai da irin laifin da ka aikata. Akwai guda 39 wanda yanzu suke a kotuna wanda ba gama yanka hukunci ba. To kuma guda 25 ba mu samu shaidan da zai sa a hukunta su ba, sai muka bari a sake su tafi. Amma yanzu haka kamar wanda ake sayar da jariri 100,000 ake bayarwa, ko shanu ya fi 100,000 balle jariri. So wannan an kama matan kuma an hukunta ta shekara 13 da kuma kudi 900,000 a kanta.
Barista Hassan Tahir dai shine zonal director da ke lura da shari'a maso gabacin Najeriya na hukumar da ke yaki da fatocin bil adama.
Kuma mun san akan cewa nan northeast akwai abubuwa da yawa waɗanda suke faruwa musamman a IDP camps da kuma wasu wurare da dama. To shine waɗannan su ne za su kula da kuma ba da shawarwari da kuma tabbatar da cewa abubuwan da aka yi niyya za a yi domin mu samu su taimaka wurin yaƙi da fataucin bil'adama da kuma abin da ake kira irregular migration.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Da Haruna Dauda Biyu daga Najeriya sai Jamhuriyar Nijar, inda mahukunta ke kara jan hankalin jama'a musamman akan daukar bayanai da ba su da tushe tun bayar wani hari da aka kai wanda yayi sanadiyar mutuwar sojojin kasar da dama. Bayanai dai na nuna cewar jama'a na daukan wasu bayanai da ba su da asali. Sule Mummuni Barma ya hada muna wannan rahoton.
Wasu bayanan da aka yada a shafukan sada zumunta a washegarin wannan kazamin hari na cewa wani jirgin leken asiri ya yi shawagi a sararin samaniyar barikin sojan Inatas sa'o'i kalilan kafin maharan su fara bude wuta, sai dai ministan cikin gida Bazum Muhammad a sanarwar haɗin gwiwar jam'iyyu masu mulki ya karyatar da wannan labari. Haka kuma waɗannan bayanai na cewa ‘yan ta’addar sun yi nasarar ƙona rumbun harsasai da tankokin mai a barikin soja na Inates, matakin da ake ganin shi ne dalilin da ya sa suka samu galaba a wannan artabu, abinda Bazum Muhammad ya musanta. To amma ya tabbatar da cewa harin ya haifar da lalacewar hanyoyin sadarwa.
La sous-munition n'a pas été ciblée, la citerne n'a pas été détruite. Le centre de communication a été en effet affecté.
Mutane da dama a kasashen Sahel na zargin kasashen yammacin duniya masu sansanin soja a wannan yanki da fakewa bayan yaki da ta'addanci domin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a ɓoye. To sai dai ministan ma'adanai Musa Baraje a wannan sanarwa ya ce babu ƙamshin gaskiya a tattare da wannan zargi.
Yau a ce Orange da America da Jamus sun zo Niger, sun kaso za a Niger ne don su saci arzikinmu na ƙarƙashin ƙasa, wannan ba gaskiya ba ne. Akwai ƙa'idodi da aka sa a Niger saboda a tono arzikin nan. Yau ka ɗauka Horenshi shekara 50 take tono uranium a Niger. Jamus ba ta da kamfani ko guda, America ba ta da kamfani ko guda, Horenshi shekara da take shi kuma shekara 50. To abin da suke a shekara 50 don mi yau ne kurin za su kaso jawa don su sace mu? Wannan ba gaskiya ba ne.
Da take bayyana matsayinta game da sabon salon da 'yan ta'adda suka bullo da shi a wannan yaki da yaki cinyewa, Hajiya Hadiza Al-Husseini Jigo a PNDS tarayya ta ja hankulan jama'ar Niger.
Abun da ya afku a Mali na budayya afku a nan. Kun san da akwai waɗanda ke so su ciccire kasashen mu, su maida musu wasu sabin iyaka. Kenan wannan ya kamata a kiyaye da shi. Kuma waɗanda da ke taimakon mu bisa kan kasashen mu sun tambaya, ma'aikatan mu sun tambaya ne suka zo kawo taimako. Kenan bai kamata ba ana dauka tsohon labaru na wa'ansu labarun shekaru da shekaru sai a zo ana watsa kamar yanzu ne aka yi su don saboda a juya hankalin mutane.
Harin Inatex shi ne mafi muni da aka taɓa fuskanta a jamhuriyar Nijar shekaru hudu bayan da 'yan ta'adda suka fara kai farmaki a wannan ƙasa. Yayin da hukumomi ke cewa sojoji 71 ne suka hallaka, wasu kuwa na cewa yawan waɗanda suka rasu ya haura 100. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma haka kai tsaye muka samu rahoto cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kammala rattaba hannu akan kasafin kuɗi na shekara ta 2020. Nasiru Adamu Alhikaya ya hada muna wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin shekara ta 2020 mai shigowa naira tiriliyan 10 da biliyan 594 a fadar Aso Rock gaban shugabannin majalisar dokokin tarayya.
Let me thank all of you distinguished and honorable members of the National Assembly for your avowed commitment to cooperate with the executive.
Shugaban wanda ya yaba wa jagororin majalisar ta tara don haɗa kai da sashen zartarwa bai zama abun mamaki ba kenan da ya sanya hannu kan kasafin duk da ƙara naira biliyan 264 kan asalin kasafin da ya gabatar. Faruwar irin wannan ƙarin ya sanya jikaka dawo kan kasafin da zaman doya da manja tsakanin ɓangarorin gwamnatin biyu lokacin majalisa ta takwas da sanata Bukola Sarake jagoranta. Shugaban majalisar sanata Ahmad Lawan na da ra'ayin gwamnatin Buhari na aiwatar da kasafin yadda ya dace, daga yanda ake samun kasafin kuɗi da san ba a iya aiwatar da shi sai tarin tsari kan takarda.
Wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ya kasance gwamnatin farko wanda ke aiwatar da kasafin kuɗi fiye da kowane gwamnati da ta shuɗe a baya.
In za a tuna kasafin kuɗin da ya gabata da ya samu jinkiri kafin amincewa da shi, tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗin a lokacin sanata Muhammadu Danjuma Goji ya ce rashin zuwan jagororin ma'aikatu da sassan gwamnati kare kasafin su akan lokaci kan tsawaita lamura da har ta kai ga sai da aka sanar da shugaban ƙasa ya tsawata. Sanata Goji a kasafin kuɗin 2019 ya yi fatar kaucewa jinkiran.
Ta kai ga sanda shugaban majalisar dattijai da na wakilai suka je suka kai ƙarar wannan ministoci wurin shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa kuma ya tsawata musu kuma ya ba su umarni cewa maza su zo su kare ma'aikatansu, sannan suka zo. Kaga wannan ya kawo mana dalilin sa ba mu gama aikin nan da wuri ba. Kaga ba aikin mu bane. Muna fata dai zuwa gaba in an kawo wannan kasafin kuɗi da an kawo su ma zo su kare ma'aikatansu saboda mu samu mu gama aikin nan da wuri don kowa ya huta.
Yanzu dai kasafin kuɗin Najeriya zai fara aiki daga watan Janairu ne zuwa watan Disamba. Hakika gwamnatin Buhari za ta samu caccaka matukar ba ta tafiyar da kasafin yadda tsarin yake ba, don ba za a aza laifi kan majalisa ba da cewa ita take kafar angulu ga muradun gwamnatin canji. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Har yanzu dai masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogo muke cewa yanzu karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraren sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na wannan mako za mu leƙa babban ɗakin taron ƙungiyar manoma da masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya da ya gudana a cikin makon jiya.
Mun gaya ma gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jiha lalle ta taimaka ma manoma.
Sannan daga bisani mun nufi kanan dabo domin jin halin da ake ciki a tsakanin babban bankin Najeriya CBN da kuma manoman auduga a ƙarƙashin shirin nan na Anko Barowa.
Kuma zai inganta noman wannan auduga da aka yi wanda ba sai an shigo da ita daga wata ƙasa ba.
A biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. To madalla A cikin makon da ya gabata ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma da masu safarar kayan amfanin gona da ake kira Amana a taƙaice a Najeriya ta gudanar da wani babban taro a Mina fadar gwamnatin jihar Niger da nufin ƙara haɗa kan 'yan ƙungiyar. To bayan kammala wannan taro ne dai ɗan kwamitin amintattu na wannan ƙungiya Alhaji Hassan Usman Shiroro ya yi mana ƙarin haske akan abinda suka tattauna a lokacin wannan taro.
Mun gaya ma gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jiha lalle ta taimaka ma manoma, taimakon da za ta yi ma kuma manoma.
Wato gwamnatocin jihohi kenan.
Insha Allah. Ba wai irin tallafi wanda aka yi 'yan shekarun nan da suka wuce, don wannan ba tallafi ba ne. Talaka ba bashi ya kamata gwamnati ta bashi ba. Talaka ya kamata gwamnati ta ba da subsidy.
Wato wani rangwame.
Insha Allah. Wato idan aka ba talaka bashi, kaddarta a ce an bashi kuɗi hekta guda ko hekta goma. Kamar yadda suka ce akwai wani program inda suke yi na bashi wanda gwamnati au central bank take bayarwa. Wato Anko Broad. To Anko Broad din nan ya sa talakawa da yawa sun gudu.
Sun gudu daga aikin noma?
Sun gudu daga gidajensu, sun koma waɗansu gurare. Saboda ba a ba hannun da ya kamata a bayar. Manomi abinda ya sani a sayar mishi da taki, in gwamnati tana sayar 2,500 to ta bashi akan naira 2,500, ita gwamnati ta tallafa mishi da naira
2,500.
Ya san da cewa ba bashi bane. Amma an ɗauki abin nan an ba manoma bashi, manomi an bashi naira 2,250 wanda bai taɓa kama su ba. Daga ƙarshe kila ko zai je ya yi aure, daga ƙarshen ya ka zo za a karɓi kuɗin nan baya da su. Ba wani talaka wanda yake ƙauye a ɗauki ɗan sanda a je gidanshi so ɗaya so biyu bai gudu ba. Daga ƙarshe ƙila sai sai da ɗan filayensu ko gidajensu. To kaga wannan ba tallafi ba ne. Amma kamar yadda gwamnati ta ɗauko yanzu nan tsari na manoma, to a tallafa musu, a ba su subsidy na takin zamani da iri da magani. Wannan shi ne ya kamata gwamnati, kuma shi ne muka tattauna. Gwamnati tana da niyya ta yi wannan, amma ba ta gama tsare-tsaren ta ba.
Ku kaman ku a matsayinku na 'yan kasuwa, idan an ba manoma wannan ragi ko kuma wannan rangwame aka yi musu ga kayayyakin amfanin gona, ta ina ne ku zai amfane ku?
Ƙwarai da gaske zai amfane mu. Idan aka ba manomi subsidy, misali a cikin taki ana sayar da taki naira 2,500, gwamnati ta ba su akan naira 4,000 ko 3,000, to manomi zai iya saye a hekta zai iya saye buhu 4 na NPK, buhu 2 na urea, wanda yake in Allah ya sa an yi sa'a yana san da cewa wannan nashi ne zai karfafa mishi ya noma. Amma wanda aka ba bashi akalla an dauki 2,200 ko 2,200 da an baka kafin ka noma, to ba za ka ji dadin noman ba, don baka san ciwon abin ba. Amma wanda aka ba subsidy ya je ya dauko 3,000 ya bayar aka bashi buhun taki, to zai tabbatar da cewa zai nome. Idan ya nome ya san nashi ne, ko ya kai kasuwa ko ya kai gidanshi a ci.
To a can jihar Kano Dabo kuwa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da jami'in babban bankin Najeriya CBN mai kula da shiyar Kano akan shirin tallafawa manoman auduga a ƙarƙashin shirin nan na tallafawa manoman Najeriya da ake kira Anko Barowa.
Sunana Ali Abdulkadir Idris, ni ne branch controller na Central Bank Kano branch. Manufar wannan program na Anko Barowa shi ne a taimaka manoman Najeriya domin a ba su kayayyakin aiki wani aka riga aka yi tuntuni a wannan tsari na noman auduga su yi noma.
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan a cikin wannan shirin. Sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku ji ta bakin manoma auduga na jihar Kano. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma Mahmud Ibrahim Kwari daga jihar Kano da ya ba da gudunmuwa a shirin, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Tuna gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga shirinmu na amsoshi ko kuma mu ce wasu kun masu saurare da kuka aika muna ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Kabiru Jeke Karaye Sokoto yace salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama in ba da shawara. Tunda har gwamnatin Najeriya na asarar naira biliyan 400 a duk shekara saboda zuwa jinya kasashen waje da kuma kaurar da likitoci ke yi daga Najeriya. Me zai hana inganta asibitoci da albashin su a daina cirar musu kudin haraji daga albashin su a kuma magance tazarar da ilimin likitocin kasar waje ya baiwa Najeriya? Mudin ana son magance zuwan da likitoci ke yi a kasashen Turai. Sai kuma sakon na gaba wanda ya fara da sallama yace mika tsofin mayakan Boko Haram da suka tuba suka aje makaman su hannun yan uwa da iyalan su da gwamnatin Niger za ta yi addu'a. Wannan yayi daidai, fatan mu shine Allah ya sa sun tuba kenan kuma za su bada tasu gudunmawa domin ƙara inganta zaman lafiya a yankunan su. A gefe guda kuma muna kira ga jama'a da su ja su a jiki, ba wai su rika nuna musu tsangwama da kuma kyama ba, domin dai yanzu ba yan Boko Haram bane. Sai kuma sakon Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina yace salamu alaikum yan uwana mutanen jihar Katsina, matsalar rashin tsaro da yake damun mu babu abin da ya dace mu yi sai addu'a. Ya kamata mu tsarkake zukatan mu dage da gaya ma Allah halin da muke ciki, domin shi Allah majiroko ne. Mu daina dogara da sai gwamnati ta yi mana maganin matsaloli, domin matsaloli ba daga gwamnati take ba, domin Allah yana ba al'umma shugaba daidai da zukatanmu ne. Mu daina zagi ko tsine wa shugabanni, domin idan shugaba ya lalace to mu ne zamu fi ɗanɗana kudar mu. Mu yi musu addu'a Allah ya shiryar da su da kuma ba su ikon kyautata ma talaka. Amin. Sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fito daga Sani Mai Lengelenge ya wuri da Aliyu Usman Taka Lafiya suka ce, muna jinjinawa hukumar gudanarwar jami'ar Abuja akan sallamar manyan malamai biyu masu mukamin farfesa bisa zargin lalata da wata ɗaliba domin bata maki. Fatar Allah ya ci gaba da ba hukumomin jami'o'i ƙarfin gwiwar zakulo ɓata gari da ke cikin jami'o'in su.
Gaida Aishatu Ma'azu da wasikun masu sauraro, amma yanzu barin baka almasi dama ya karanto mana labaran duniya a takaice.
To a takaicen, an shirya cewa kwamitin tsara ka'idojin majalisar wakilan Amurka zai yi wani zama yau ɗinnan Talata don ya tsara ka'idar da cikakkiyar majalisar wakilan za ta bi muddin ta amince da takardun hujjojin buƙatar tsige shugaba Donald Trump. Jirgin ruwan dakon jiragen yaƙi na biyu da China ta kera ya fara aiki a yau ɗinnan Talata, wanda hakan ya ƙara ma sojojinta ƙarfi a yayin da take fuskantar sirjiya daga Taiwan mai ƙure-ƙure da ƴancin cin gashin kai da Amurka da wasu makwabtanta a yankin waɗanda suke taƙaddama da ita a tekun kudancin China. Ƙaddamar da wannan jirgin ruwa na yaƙi wanda aka sa wa suna Shandong ya sa China ta shiga sahun kasashen da ke da jiragen ruwa na dakon jiragen yaƙi, kuma rahoton na nuna cewa ƙasar ta China na gina wani jirgin ruwan kuma na dakon kaya na uku. Yau Talata, wata kotu ta musamman a Pakistan ta samu tsohon shugaban ƙasar Pakistan na mulkin soja da farar hula Pervez Musharraf da manyan laifukan cin amanar ƙasa, sannan ta yanke masa hukuncin kisa. Wasu har-haren bama-bamai biyu da aka kai Afghanistan yau ɗinnan Talata sun yi sanadin mutuwar farar hula 10 ciki har da yara, sannan wasu mutanen kuma 18 sun samu raunuka.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A yau ma za mu kuma ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine, waya kuke ganin kasafin kuɗin ƙasa? Shin kasafin kuɗin ƙasa kan taɓa rayukanku, musamman mutanen da suke a karkara? Za mu so mu ji ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta ba da umarni ta kuma jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Vosko Volgo. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, K ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Sai a gyara zama don shirin yau da gobe.